Dan kasuwa Awwal Abubakar ya bayyana irin tasirin da rufe kasuwar ke da shi ga sana'arsa.
Ni wannan rufe kasuwar ya shafi sana'ata, domin Allah ya kawo min matsala a sana'ata, domin kaji da muke sayarwa masu rai ne muke sayarwa. Kuma ranar duniya muna rigan kowa shiga kasuwa, da mu muna fitowa da asuba ne, saboda mu je mu ba su abinci, mu ba su ruwa. Yau mun fito ba wani sanarwa da aka mana, ba a ce mana za a rufe kasuwa ba, ba a ce mana kowa mun fito an rufe kasuwa. Dan haka ma muke zaune nan da inda kika samu ni nan. Mun rasa ya zami, mun roki al'umma su bar mu ma mu je mu ma ba kajin abinci mu fito sun hana mu. Musamman me zamu yi ba, mun je mun yi magana wa ciyaman ya ce suna magana da management din, suna magana da su akan za su roke su sai gobe. Amma ko je in kin zo wurin yan kaji ma zaki ga kowa da takunkumin sa, babu wanda bai sa face mask nashi ba. Maganar hand sanitizer suke magana da bokel na ruwa basu gaya mana wannan ba. Mu dai dokar da muka sani sun ce mana kowa ya fito da face mask nashi. In kuma akwai wanda ya ce ya zo yayi wannan sanarwan, to ya zo ya faɗa cewa yayi. Roko zan yi a wurin su taimake mu, saboda asara mun yi asara a lokacin wancan lockdown. Akwai wanda sakamakon wannan asara yanzu sun rasa shagunan da suke sana'ar su.
Yayin da wasu ke yaba da matakin da gwamnati ta dauka, wasu kuma na kushewa.
Sunana Muhammad Awwal Ibrahim. To alhamdulillah, gaskiya dama doka ai tana tasiri ga duk inda aka ce an saba doka. Saboda dama sun yi bayanin cewa ran munde da yakini cewa kowa in zai shiga kasuwa sai ya fito da face mask a bakin sa. Kuma dukkan shago one after the other kowa ya aje rokicin ruwa da sanitizer. Customers sun zo su rika amfani da shi su wanke hannu kafin su shiga shago su yi abin da za su yi. So mutanen mu da ke dai ba kasafai muka dauki abin da muhimmanci ba, to mun watsar da dokar da suka sa. To daidaiku mu ne ma muke yawo da face mask, dan sun kulle wannan ba laifi bane, punishment ne suka bamu domin mu gane mu gyara. Kun aka gyara, to insha Allah ina ganin za a samu mafita al'amari. Sakamakon kin ga yanzu akwai masu irin kayan gwara haka da irin kaji with other things, wanda ya kamata dole a kula da su, irin kifi haka wanda yana da kyau a je a canza musu ruwa, kaji a samu musu da abinci, a musu shara da wasu abubuwa. To yau daidai ba a samu dama wannan ba.
Wanda ya buƙaci a saka sunan sama ya ce kamata gwamnati ta fara rarraba takunkumin fuska kafin ta dauki irin wannan mataki.
Gwamnati tana da abin da za ta wadatar da jama'a, ta ba su takunkumin ta dauki matakin cewa bari ta sayi face mask din nan ko guda miliyan 10 ta yi, ta raba mutanen Najeriya, sannan ta ce duk wanda bai saba ta dau mataki, amma rana a tsaka a fito a tirsasa jama'a. Wannan shine abin da muke cewa zabin talaka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ba karamin kuskure ba, da cewa tana da amfani, amma abu yana da amfani gwamnati ya kamata ta dauki matakin fada wa jama'a cewa yanzu yau da aka rufe kasuwar Use din nan, Allah ne kadai san mutanen da za su shiga cikin kunci da wahala na rashin abincin da za su. To coronavirus ba ta kai yunwa ba, dan haka wannan abin da ake ya kamata gwamnati ta san cewa al'umma take shugabanta, ba kuma mulki ake na soja ba.
Shugaban kwamitin kota kwana a aiwatar da dokokin kare kai na birnin Abuja a Tai Faro ya ce an rufe kasuwar Use ne biyu bayan umarnin kotun kota kwana da ta samu hukumar kasuwar yan kasuwa da laifin ƙeta dokar kare kai, kuma kasuwannin za su kasance a rufe har sai lauyoyin kwamitin sun koma kotu domin sake nazari, inda ya buƙaci mutane su bi doka.
The seal of the Use market followed a court order following severe contravention and non-compliance to the presidential executive order. So we went round, we actually got some persons who violated the COVID-19 protocol. The suspects were convicted. After convicting the suspects, he also ruled that Use market, Mall Plaza and UTC market be sealed until they comply.
Bayan ga rufe kasuwannin, da kotun kota kwanan da ta samu jagorancin mai shari'a Idayat Akani ta hukunta mutane kimanin 100 da aka kama da laifin keta dokar saka takunkumin fuska a bainar jama'a ta hanyar cin tarin naira 2,000 kowannensu. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.